Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyarmu Hawwa Abdulkarim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
To madalla masu sauraron mu, barkanku da wannan lokaci. Ni taku Hawwa Abdulkarim yau kwaniya ce. Zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. To shirin namu ma zai fara da jin ra'ayoyin matasa akan kwalliyar zamani, sannan mu shiga shagon Hajiya House mai gyaran jikin mata, daga nan mu ji dan gargadi da wata mai sayar da mayuka za ta yi wa 'yan mata. Bayan haka kuma za mu gayyato Malam Musa Kedankwa mai hasashe kan siyasa da kasuwanci. Mu kawo karshen shirin da tasiri da Hajiya Fatima binta Rasulu ta yi a rayuwar mata.
In rabuwa da duniya sai dole, mai hushi da duniya wawa ne. Ya Allah fitar musulmi kunya, inji na doje mai kiɗa mai wakan nan.
Wasu matasa sun bayyana ra'ayinsu akan kwalliyar zamani kamar yadda za ku ji.
Ni ne naku Prince Musa Yusuf Dantankwa, kunya ku kira ni kuma PMY for short. Ni gaskiya ni ina son kyau sosai, ina son kwalliya sosai, ina son abu mai kyau sosai sosai fa. Sannan ina son matana da kwalliya, kullun na ganta duka ta yi kwalliya tana look good na so. Amma permanent tattoo kan gida idonta da shi ne wannan ban so, domin matana ta yi kyau ta yi mini kyau. Don ni ne saurayinta, in ta yi kyau ta yi mini kyau, amma kata in kar kyaunta kuma burgi wani namiji daban, kin ga wannan ya kawo matsala kenan mini. Sani dai matana permanently dai ta look good, ta gyara kanta, ta fita sara, ta shiga ado, ta yi komai da ake duka ta yi wani, amma duka kan anya madaidaiciya na musulunci.
Sunana Jamila Umar. Batun makeups da ya zo yanzu ga da lipo da wayansu beauty surgeries da ake yi da mata, da ni dai na prefer in yi makeup kap nte bukata nan da nike da shi, inde aiki ne zani, inde aure ne zani, ko dai menene dai na prefer na yi makeup. Don wayanga surgeries da ake yi kan baki, kan kumatu, kan eyelashes, eyebrows, nan duka ba mu san side effects din shi ba, ko da akwai wayanda suka yi shi dai da ba mu ji kaman suna complain, oh gashi dan gashi, amma ba mu san nan zuwa 10 years time, nan zuwa 15 years time ya za su zama wayanga side effects, wayanga ba da suke yin ga ya za su kare, ya za a gama da shi ba mu sani ba. Isa ni dai abinda zan faɗi ma yan waye na mata ne, ko in dai suna so su yi kyau, akwai nice makeups da ake yi da mata, kwalliya da mata ke yin da in dai suka fita aka gan su masha Allah.
Tun Abdullahi, to gaskiya dai iyayenmu da kakanninmu pons nan suka yi, muka san su da shi. To yanzu duniya ya waye, yanzu makeups wani sa wig, wani plastic surgery, da wani sa gashin ido. To To gaskiya dai pons nan da yafi don iyayenmu da kansu na yabin su gida da kakanni suna bin su gida kafin su je wurin aure ne ko wurin buki ne. Amma yanzu makeups ya zo da wani plastic surgery da wani piercing da wani gashi da wannan kuma to gaskiya ina gyara su wani wuri kuma to.
Sunana Adama Hussein. To magana game da kwalliya ko shafe-shafe na fuska. Yanzu dai ba kaman yanda yake da bane a da abun nan ya dan wani sauki amma yanzu an ci gaba. Da she ki ga abun da ake yayin mu ke kira we English. Wani pencil ne baki haka ake ja da baya da ido na an gama. A shafa wani powder ana ce pumpkin fuska. Amma yanzu ba yin shi haka yanzu dai ana bake fuskan nan ne ma'anar shi ana gasa fuskan nan ne da powder da menene akwai gashin ido akwai abun da ke sa kan ido akwai kare daban-daban to kwalliya dai abu mai kyau ne wuri na amma in abun yayi yawa ne abun bai da kyau ya kamata a duba a sassauta yanda yake kwalliyar nan kuma ba wai ko da yaushe ya kamata a ce mace ko mutum na kwalliya ba wai shi dole me shi ya sa powder fuska ba me shi ya sa wani jambaki dai dan kadan wani dan kwalli dai haka kadan dai ya da fito da mai shi dai yin su mai shi ya ta alfahari da kanshi
kariya ba ta sa amarya lalle gaskiya dokin karfe murya America.
To yanzu za mu shiga wani shagon da ake gyaran jiki domin mu tattauna da malamin Hausa wato Hajiya Snow Beauty Parlor.
Rabuwa da duniya sai dole.
Yau mun shigo cikin shagon da ake yi wa mata ado muna tare da wato shugaban wannan
Hajiya barka.
Barka kade.
Ya kiki.
Alhamdulillah ya kima.
Muna lafiya. Yanzu duniya ya zo duniyan ado. Abubuwan masha min bayani.
Gaskiya.
Ya yi sunanki farko tukun.
Oh, sunana Hafsa. Amma dai sunan da kowa ke kira na ne Hajiya Snow.
Hajiya Snow.
Na ganga muna massages. Muna facials na da ke yake yi fuskanki ya kyau kina da pimples da yawa fuskanki mun yi miki treatment pimples na ya rage ya wuce. To kina yanzu duniyan ganda muke cikin ganga take son kai so fara kai so ko yanzu mata ido ya zo ba kaman lokacin 1990s da wani ya samu
ya samu
40 years ka ganta mai ya yi so ba yanzu kana ga mace ta samu 50 years ma baka gane kaman ta samu
shekara 50
exactly because ya ce mace dai ki
gyara jikinki
exactly ki gyara jikinki batun massages din ga kuma ba su they don't know the importance of massages
wato kina nufi wasu basu san abin da ake kira massage wato ka zo ka zauna a maka tausa
gaskiya
a taushe jikinka a gyaggyara a mummotsa ko ina
gaskiya
basu san amfanin shi ba
gaskiya kuma massage din ga yana da benefit
ba mu amfanin shi
kana da benefits dewa idan kina ta yi massage ba ki samu stroke.
Cool.
Yes. Idan kana ta samu massage din wani stress ga mace yara na damun shi like yara na damun sa kada mai magana ma ta yi fushi stress
gajiya ne da wahala
zaki ci with stress massage is not something
ba shi massage ne ake yin shi zaka zo ka
kwanta nan ganga muna da different types of massages da muke muna da wani massage muna kira shi deep tissue ba shi deep tissue na idan kana da pains
ciwon gabobin jikinka
kika zo ko ka zo mun tambaye ka ina kake maka ciwo she mu yi aiki wurin nan we work on that side for you
wannan wurin da ke ciwon za a zamna a yi aiki a motsa a taushe wurin
exactly for 1 hour kika duba massage da muke muna fara from karkashin kafanka to cikin mutum organs mun ga da ke cikin cikin mu kidneys heart liver
duk wani abubuwan da ke cikin ciki yana karkashin
kafa da connections karkashin kafa kina da menstrual pains amma ki zaki massage tare menstrual pains ya
gudu
exactly so muna ganga muna medical massages professional massages muke yin nanga
bare da physiotherapy
physiotherapy na kinga kamar wani ya samu stroke haka ga movement in jijiyoyin nan bai ye move esa an ce ma me shi yaje yayi ya tayi physiotherapy atajjan
mun mosa jikin
shi atajjan jikin ne so veins na jiyoyin na ya fara aiki. Lesa nan ganga muna deep tissue na sanan Swedish massage na Swedish massage nan dai shi dai ko ba wai maybe kana da pain ko wani abu jikin ki ba but maybe ka king gaji kina da
aiki ki san masa yanzu
exactly.
Ana zuwa shago a zuwa duba yara a duba miji
exactly.
So idan ka gaji kawai sai ka taso uwar gida ka
exactly.
Zo na a ta kaushe ki
exactly yamma yanzu kin ga yanzu budai da annawan nan su annawa su ba su waso
da like
su waso wannan yanzu book massage ba matan shi yanzu book massage ba mamman shi yanzu book massage da Christmas din da muka shiga da massage duka wani yanzu dai book mamman shi dai book ma auntie shi oh ta gaji mutanen mun nan ba su sani ba but wannan da zaka yi guda ka ba wani to me shi ya fa ya ta zuwa exactly because me shi yayi na yana gani difference ko sai da ki massage kin ganka ma wannan ranar ma kwanan ki ma yayi
daban ne to ji muzo bankaren fuska na ga ana gyara wani giran ido haka na zo da yake
eh mata yanzu nan da yawa ba su ya suna yin pencil ko wani lokaci
wato a dauki pencil a yi giran ido da
kuma makeup ko wani kuma bane o yanzu kin san even makeup ma da ake yin shi dada da pons yanzu ba yi makeup da pons kuma yanzu makeup da ake yin na different ga sa maka concealer sa maka wasa ba be sai yanda ake yin makeup yanzu ake draw brows na brows na yayi fine na gidan ido ne fine na aka muke yin don masu aiki bangs masu aiki manyan mutane masu aiki ba su da time ko wanda safi be she tashi na draw ido shi su da lokaci don wani ya tashi asuba 5 za shi merance yake zuwa gida ko take zuwa gida so where would the person get the time that
well,
she did okay na draw pencil kuma machine at all the time you look good you look nice kuma gida idonga kika jara shi be ni ya kisa pons be ni ya kisa pencil when again kima take in sa makeup that's the first thing like kuma wannan da kika yin na shekara uku yana idon ki kin kwana o kin wanka o kin menene yana wen be sharewa to ina so mutane su san kuma wangan na wanga ba tattoo bane mun san tattoo haram ne cikin
musulunci
islam wanda ba tattoo
da shi din tambaya bambancin shi da tattoo
kin an da nan tattoo nan da ake yin nan machine yanzu mutane da wannan zo suna so su share ma bai sharuwa kuma yanzu wannan style ya wuce wannan style ya wuce
da iyayen mu shi a rubuta sunan mai shi kan hannun shi gefe hannun shi wannan ya wuce
even gidan ido dinga mampo ma da muke yin da shi ana tattoo shi amma tattoo nan da suke yin nan kin sani ai da kin sani da ke draw gidan ido dan nan ba aka ke yin yanzu ba esa wangan na yana da good because ko wan lokaci kina so ki sake style nan ma kin ya ki sake don by 3 years ya fit by 3 years ya share
ya fita kai fuska
exactly by 3 years ya share kuma even wannan man na what are the suke da dry skin wanda skin shi ke da dry yana yankai
shi wanda fatan jikin shi ya bushe
yana yankai me shi 3 years but idan skin din kina da oily skin dike da shi 1 year to 1.5 year ya fi
to malama amsa
na
bari mu dakata nan in ya so sabon sati she mu ci gaba da tattaunawa
so
yanzu kuma muji shawarar da wata hajiya Hafsan kuma wato ta Hala Cosmetic kuma za ta bawa ƴan mata kan yadda ya kamata su shafa mai
iyayenmu na da mu yaran yanzu muna cewa kaman fahimtar mu daban fahimtar su daban ko yaran yanzu da yawa da su fahimtar su da fahimtar na iyayenmu da duka guda ne me yasa nake fadi haka nan amma sai na mai sadda mai wanda nake yawan fira da most mata na understand kaman mata da yawa ba su da fahimtar shafan mai mata da yawa yana yi musu kaman mai da zai sa ta fari within 3 days ko bakwai gudan nan ta maintain wannan fari inji wa fari jini ne dama in hasalin kiki ba fara bane an haife kiki ba fara bane fatan kin nan bai ba fari bane mai ne ya baki fari kuma fari da mai ya bakin nan muna da different types of fari yo muna da fari wanda nan ma Abidjan zai baki which is hydroqueen da koki bar shi ko kakki bar shi shi zai zo ya barki sannan muna da fari da mercury zai ya baki yana da dangerous kaman hydroquinone nan no da koki bar shi ko karki bar shi shi yazo ya baki ya barki sannan kuma muna da fari na wanda yake take time yake zuwa wannan nan in kin bari sakani ukun nan su duka suna da nasu kinga fari da ke zuwa in 3 days in 7 days zaki yake gan kamar da mawa kina girman nan kina samun fari dot 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 kan kafanki fatan ki ya fara gajiya 2 an kin fitar rana ko kuwa an kin shiga zafi ko kuwa an kin gaji kin yi stress zaki gan kamar wani abu jimi jimi dot 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 ya fado jikinki yana ya happy any part of your body some most of the time yana ya faruwa wurin wuya body kina ga ya miki kamar slow down wanda ta shafa mai ta yi fari mai na ya baki fari amma irin mai na mai karfin nan bai baki uniform color ajiya my sister bai baki uniform fari o ba alfahari niki ba I'm talking from experience ko ki fara ne eh kina son ki kara tone ko kina son jikin yayi smooth yayi flawless yishi sannu a hankalin baka ba ki zo kina neman farin nan baki samu in kina son ki fari ki samu mai da zaki use har karshe ki gan kaman yanzu kalan na ya faro yana peak yana zuwa kaki sai mai tun be kai 1 month ba quality skincare ma yana da expensive wanda ke da expensive ma yana iya taking ki 8 months 9 months ki gan kaman ki fara samun uniform skin she kina son ki sai mai na 35 ki so mai na ko nawa ma kika sai shi price na it doesn't matter aikin shi yake da matter because ingredients chicken skin care shine the most important thing by price and number so what does that tell na shafa mai na 15 million which is samira she kina shafa fair lady which be kai quarter be ba other 150 other 130 ko nawa ko kina shafa smooth diamond ko kina shafa diamond glow na UCC kinga ne wallahi ki samu perfect skin kifi wanda take shafa samira nan esa the ingredients skincare shine the most important thing wani na nan yana mata kaman skincare da ke da sada 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 shine quality amma wanda take use mai kaman na 150, 250, 350, 300 na wannan ba quality bane an kuma da mai nan ya kare na how long did it take you to restock kuma da ya kare na what feedback your skin care react akwai wasu mai kika shafa su in suka kare in baki restock within 7 days ba kina feel itchiness of your skin kinta feel itchiness fuskan ki yana dinga miki kakai wannan mai nan ki very careful in baka ba yazo ya bata miki skin an kirka shave duka kina samun razor bones I'll keep on talking about my black soap because black soap now have been approved by FDA an kina son ki so ki sai mai wuri na in bangan fuskan ki ba ban bakin mai an kina so in bakin mai in bangan kalan jikin ki ba kin miki hannun ki kinyanka ki miki kafan ki kinyanka she ki send mini fuskan ki da wuyan ki in gani ko kuwa ki doki lore ki zo la pass new boy town high tension ki sai in bangan ki ba ban bada mai nagode
dan america da masu sauraren america gaba dai duniya masu sauraren muryan america gaba dai duniya aka umar na dote na gaishe ku in rabuwa da duniya sai dole mai hushi da duniya wawa ne Muslimi kunya injina doje mai kida mai wakanna
da wannan zamu shigar da tattaunawar mu da Malam Musa ke Dankwa shugaban Global Info Analytics mai sharhi da bincike kan siyasa da kasuwanci
ya Allah fitar muslimi kunya in rabuwa da duniya sai dole
barka da barkanka da shigowa wannan shirin
barka kare
dan Allah zan suka gabatar min da
ka sunana Musa Dankwa ni ne CEO Global Info Analytics wannan Global Info company ne da suke shanin brinkice da shanin siyasa da tijariya sannan kuma da kasuwanci da sai da sayarwa
to zaka dan ba mu takaitacciyar tarihinka
tarihi dai ni yaron zango ne zangon Madina haifuwan koko amma yayin na wa ta fito a cikin abuwa kwa babana kuma ya fito Professor Predi daga Eastern Region nan amma tashi wan zangon Madina nayi
na kai karatu na kazo har aka kai wannan sana'ar
na farko nayi karatu daga makarantan Najahiya na Madina Zango sa'an nan naje Albert Academy cikin Madina kuma naje Accra Polytechnic from wurin naje Denmark Aarhus Aarhus School of Business sa'an naje South Bank University daga London da Oxford Brookes University daga Oxford.
So bayan wannan da aka zo gida sai me aka sa aka?
Da na zo gida she na set up company McKinsey DWA Risk 2010 sannan 2019 she na set up Global Info Analytics.
Ya zai ya din ba mu yanda wannan yanda aka fara wannan sana'a aka kai wannan lokacin?
Mun fara shine shekara 2019 kadan muka fara sai muka yi farkon bincike mu na shanin zabe July 2020. Sannan muka kare na biyu cikin December 2020 as well. Muka yi bayani da kaman shugaban kasa Akufo-Addo zai ci nasara cikin wannan zaben. Bayan mun kare wannan sai muka huta kadan zuwa shekara 2022 sannan muka fara sabon post na muke yin ga har muka inda muka kai ga.
Da iyali da aure da ƴaƴa?
Ina da mata da diya daya suna London yanzu haka.
Kan sana'ar akwai wani kalubale da aka fuskanta da?
Musa kadan dai but ba mai yawa ba mun keep within our budget and within our plan. Na farko dai maybe arzikin da ta tara kaji shekaru ya shiga cikin shanin tijariyan. Alhamdulillah shekaran da ya wuce mun samu wani babban company da makar Diageo shi ba mu aiki bar muka samu walwale a cikin shanin tattalin arzikin mu.
Me yasa ku kai daban wurin in ana sharhin kan siyasa? Menene kai wannan zaben da aka yi na wannan shekarar ma na da duk abin da ku fadi hakan yazo. Me ya kawo wannan?
Na farko shine yin gaskiya da cikin kowane aikin kai gaskiya gaskiyan ya nuna kaman aikin ka aikin bi kwarai ne sannan kuma methodology hanyar da ake bin ake da birkice bi kamata ka compromise ba kai shi yanda ya kamata in kai biyu ganga duka insha Allah aikin ka ya je gaba in ka je an ce wai eh ka fadi eh in bi ne bi da zan mata ko uwanka da ta lose ka ta makin lose baban ganin ta lose ji baba ka lose sabba kai ka je ka gan fari ka ce ubaki ka gan ka ce fari kai wannan zabin ya tona asirin ka
idan ana mutum bincike ko sharhi kan lamarin siyasa ka ce da kasuwanci shi like wani abu kai ya ka fito ka taba fadi da jama'a suka samu karuwa kai kuma abin haka ya tabbata zakai ka tuna tun daga bangaren kasuwanci da siyasa
na kasuwancin nan ba mu yin ba jama'a muna yin ba companies sab company bin da mu fadi abin muka gani
ina fahimce ka kuna yi kamfanonin kasuwanci hasashe ku musu sharhi ku yi bincike kan lamarin inda suka fada inda suka tashi
haka yake ta wannan nan ba mai muwaji fili asirin mutane ne banda wannan akwai wanda muke cikin shanin banking garin mu duba wani banking nake da shawa garin muna currency banking health brand survey muna shi ko mota shida mun gwada kamar bai Barclays bank ko bank kaza ke cin gaba cikin shanin kasuwancin banking sector garin wannan muna ba jama'a labari san wani banki ke kare banda wannan wanda muke duka is a private
a sashe da kai ko kuma in ce shari da kai kan lamarin siyasa wanne ne ya shahara wanne ne ya bawo mutane mamaki aka ce lalle kan dama abin da ku fadi ya faru
Domi Kobinya
to mazabar Domi Kobinya
ba wanda ya samani kaman NDC ya roki wannan kujeran
saboda
in ka duba bambancin tsakanin MPP da NDC gurin zabin da kai wanda ya wuce MPP sun samu margin of
24,000
ba wanda ya samani kaman ba kujeran ya fita hannun su amma mun fulmi jama'a kaman ba mun fulmi jama'a kaman wannan kujeran ya fita hannun MPP ba su yarda ba
ana gode yanzu mu zo bangaren tasiri
ya Allah bidar musulmi kunya
yanzu kuma muna tare da malama Fatima Bintu Rasul inda za mu ji tasiri da ta yi a rayuwar mata.
Gidan Radio America.
Assalamu alaikum ajiya. Barkanmu da dawowa. Yanzu mun zo bangaren da zaki bayyana mana irin tasirin da kika yi wa al'umma. Hajiya Fatiko?
Eh, Fatima Bintu Rasul. The single mother ne.
Single mother wato uwar da ba miji tana rike da ƴaƴanta take duba ƴaƴanta.
Aka so naga mace haka nan na tausaya mata sosai mostly ina taimaka mamatan da suka dai suka zama na single parents da watakila suka bar yayan su a baya gida a Ghana da ba su yaran na gida ma ba kulawa maybe mun shi na so ta kawo yaron ta turai aka na yin taimaki mai shi mun nemi anya mai kyau yaron ya zo yayan ta ta zo ta iske yaro ya zo ya iske uwan shi
kin yi da yawa
sosai
kama da dina
bayan sa a yama sosai
kin taimaka ma mata da yawa yaran su
sosai
sun tafi jamu
sosai hanyar da ya zo kan hanyar lamarin tafiya ina da hanyar na taimaka mutane ba da iko na ba
da iko
so Allah haka ne domin ni ma baya shi yara na biyu na gida wayan su suka taimake ni suka kawo yaran suka iske ni a Germany so from then nan shi na gan kaman ya kamata
ki tasiri kan rayuwar misali kan ilimin mata kin san dai mutum aka ce yana turai kira kudin makaranta kin yi wannan
muna yin aba ba dai wa ba yanzu haka sometimes non donation na it comes from my pocket or my team's pocket ba mu samun ba mu bin donors sosai mu da kanmu muke kokarin mu
kafin ki kafa wannan kin yi wannan tasiri kisan kafin ki kafa wannan lokacin
da ke jami'a eh nai sosai akwai wadan su ma da mana bude musu provision stores tuka ina yin taimaka wata ta ce ina da container ba kudi ina son sa kaya wata kila ina son je hanya ina yin gwargwadonawa don na san ba sauki bane inde na pass through a lot
so she mace na cikin wahala sai
ta tambaye ni ina tanyanta inde ko da ma bai kai adadin da take tambaya ba I try to help kin taimako mata shi kuma yana cikin abin da yasa ya push na na create Wanga Foundation FBR Foundation which is Fatima Binta Rasul Foundation
shi me kin shi ma kin yi tasiri cikin rayuwar mata
eh mun yi sosai in ya kai lokacin azumi da sallah muna taimakon su beginin mun fara da 30 people
mutane 30
she the next year the next year sabon shekaran shi muka fara da 50 wancan shekara muka yi 100 ina hope kamar this year insha Allah mun yi mafi da
eh mun yi mafi da 100 da aka yi wancan
haka nan ne haka nan
ne me kuke ma mata
muna sai mun su zanni mu sa kudi envelope mu kara shinkafa da kaji mu ba su
to kuna sai mun su zanni
ya
ku kara kudi ku sai shinkafa ku sai kaza ku ba kowace
mace ya so su mu su yi sallah da shi
ko wani da ya kawo kara wurin ki kika yi kika solve problem shi ta magana ta aure zamantakewa al'umma sasan taskanin al'umma
sosai da yawa da she na the time so she na yin wannan program akan TikTok live naje live mutane na ka ba mata ka da maza muslim maza na kawo maganan su sosai so na shishirya aure da yaso da ya rabu na try best na akalla na yin ce uku
kin gyara aure
na gyara aure uku
yanzu ke tasirin da wani ya cikin a rayuwanki mutane sun yi tasiri a rayuwansu
sosai
akwai wani karin bayani da zaki ko gargaɗi
karshen magana na ne ina son jama'a su notice foundation wannan yanzu haka because she muna coded ba san mu ba so this is the first time da nake grant interview on the foundation saboda ina so mu bayyana da kanmu yanzu haka muna so mu push shi a kowaki da problem in dai ya kawo ka gan kaman wan mu ya mutaimake shi muna kama mai watakila wani na kwance hospital bai da lafiya ana kawo mana receipt magani muna taimako amma mostly she burin mu ne muka concentrate kan Ramadan da layya amma yanzu muna so mu improve muna da more plans ahead later muna so mu duba inda ya possible mu shiga prisons kuma akwai plans mu taimaka ma mata domin ji mata wurin nan kun suna wahala
da wannan tattaunawar malama Fatima Binta Rasul ne zamu kawo karshen wannan shirin ni da na gabatar ni ce ta Fawawa Abdulkarim Yakubaniya nake cewa ku kasance da shirin a koda yaushe
masu sauraron mu a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa Julie Leathers Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
yau da kodin shirin su BOA ba sadina ba Maryar Shout it.